أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتن خاتم على آله حق قدره ومقدار العظيم. فصل الرسالة 11 من الفتاوى. وأنا يتشي وسيكا تبقو مشاعدة لكي فتوي. بسم الله الرحمن الرحيم. نسونا الله ميرهما ميجنكي. الحمد لله رب العالمين، دكم قودياتا تبتك الله وبنجين تالكي. الرحمن الرحيم مي يو الرحمة مي يو جنكي. ملك يوم الدين مملكين كو مملكي رانسا كمكو كو مملكي شي ناجي بصرا دا مالكي تو مالكي ساركي ونكي نارانسا كمكو. أما بعدو بايا هكا حمده سبحانه بلسان هذه الحضراتي a godiyarsa ta tabbata tsarkaken sarki da harshe na wannan hadarorin baki daya bi mahtawa alaihi fi sa'ir hamiyar kamalati, da abin da ya taro a gare shi a cikin baki dayan wannan hadarorin na daga cikin kamaloli. Fa hadaratu wallahi a akhawaya fillahi wa fil rasuli wa fi shekhi aw fi shekhi sai fara sai hira a cikin wannan wasiƙa da wayanda yake rubuta ma yace halaran ɗan uwana, yace wallahi ɗan uwana ne wallahi ina rantsuwa da Allah fillahi a cikin Allah wa fil rasuli haka na cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi shaykh haka na a cikin shaykh Sujani da ya tabbata gare shi su waye wannan ɗan uwan sai yace shaykhi wa habibi as-sayyidain al-amjadain wal murinain as'adain. Shine cikin su akwai shehi na da masoyi na sune shugabannin nan guda biyu, masu girman nan guda biyu, masu hasken nan guda biyu, masu arzikin nan guda biyu. Sayyidi Muhammad ibn Sheikh Ahmad ibn Sheikh Muhammad Al-Hafiz shine Sayyidi Muhammad dan Sheikh Ahmad dan Sheikh Muhammad Al-Hafiz wa Sayyidi Muhammad ibn Sheikh Ahmad ibn Sheikh Muhammad Ridwanullahi ta'ala alal jami, da kuma Sayyidi Muhammad dan Sheikh Ahmad dan Sheikh Muhammad yarda Allah ta tabbata a gare su baki daya wa anna kuma ta tabbata a gare mu bihim dan albarkacin su amin. Asani lam tazirhu ma'rifatan wa innama lazzatan katabtuha, kaman da aka rubuta wannan kamar an ci iktibasi ne daga cikin baitin mutanabbi yake cewa ko asami lam tazirhu ma'rifatan wa innama lazzatan zakarna hatin yake cewa. To wannan dai ala kulli halin sunaye ne ba sa ƙara masa wani sani, ba sa sa a ƙara sani shi, daman sunaye na wanda aka riga aka sani an waɗe su suna zuwa da wata ma'ana ce ta daban, ba wai suna ƙara haskaka sa a san shi bane ba. Misali in ka ce da za ka ce Malam Musa, to Malam Musa suna da yawa sai a ce wani Malam Musa, to amma sai ka diba wani sifa ta shi da ka sani an san shi ne, ka ce Malam Musa magini, to kina an san kowane ba da son kake ne. To amma akwai wanda shi da an waɗe shi baya buƙatan sai ka raba mai wani suna. Kamar misali suke bada suka ce in ka karanta bismillah, sai bismillah na sunan Allah, ai shikenan, ba wai Ar-Rahman sifa ce tashi, Ar-Rahim sifa ce tashi, amma ba sai ka faɗi wannan sifan ba a san shi, saboda shi wadatuwa shi a wadatuwa wannan sunan da a san shi, baya buƙatar sai an raba mai wani suna. To shine shi kamar irin wannan iktibasin yake cewa sunaye ne wa'anda lam tazirhu ma'rifatan, ba sa ƙara mai wani sani, an riga an san su, ba sai sunan da ake zana dan wane wane ne dan wane mai lakabi kaza, ba dan su ƙara mai wani hitawa ba. Wa innama lazzatan, ko mu ambaci wannan sunaye ne dan jin dadin hadi a katabna muka rubuta ta ko ku zakarna ha a wata riwaya muka ambace ta, ma ambaci wannan sunaye ne saboda jin dadin hadin sunaye. Salamun alaikum halatul qurbi wal bu'di, salamun bihi tazdadu rabitatul wuddi, سلام به تهيا النفوس وينجلي به كل كرب مع سلام بلا حد. سلام امرئ لم تبق منه بقية سوى نظرة العينين أو شهوة القلب. يتي أمنتي يتبتع عليكم السلام عليكم حالة القرب والبعد a lokacin da muke halin kusanci da ku ko a lokacin da muke halin nisa da ku muna kusa da ku ko muna nesa da ku salamun bihi tazadu rabitatul wuddi aminci gaisuwa ce ta aminci wadda da ita wannan gaisuwan rabitatul wuddi igiya ta kauna tazadu take karuwa take kara kwari salamun bihi tahyan nufus wa yanjili bihi kullu karbin aminci Allah gaisuwa ce wadda da wannan gaisuwar ce tahyan nufus rayuka suke rayuwa wayan jalibi kullu karbin kuma albarkacin wannan gaisuwan kullu karbin duk wani bakin ciki yake yayiwa ma assalam bil hadi tare da aminci kuma ba tare da iyakancewa ba salamun rayi gaisuwa ce ta wani mutum wanda lam tabaka minhu baqiyatun wata mai saurara bata yi mai saurara ba ba abin da ya saurara a nashi komai ya shi ya kare sai wani zartul aynaini aw shabatul qalbi sai kawai abin da ya mai saurara gani da idanunsa guda biyu au sha wasu kalbi koko shawa ta zuciya tace soyayya ya kare sosai ya kare komi nashi ya kare cikin masoyin shi abinda mai saurara kawai bukatun shi kawai ya ga masoyin nashi da idanunsa au sha wasu kalbi koko wannan shahawa wata huta ta soyayya take ruwa cikin zuciyarsa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wannan kenan gaisuwa ta musulunci an madadi maulana al-khatim tijani radiyallahu anhu sai yace wannan daga madadin maulamu khatim tijani cika makin nan nawadi taka sai ta yayin Allah ta ranu mujibu abinda wannan wasiƙar ta kumsa ayin kana la yana hasiru wa ala ba'di ba'dihi aktasiru sai ce ko dan abinda zai ta kumsa wannan baya kidan yuwa baya kidan yuwa baya iya tattaruwa amman zan tsaya a zan takaita a wasa sashen sashen shi al-ilamu bi wusuli kutubikum a shine abin da ya kumsa da farko dai sanar da ku da zuwon a wasiƙokinku allati istafadna min jami'iha wanda muka fa'idantu daga baki dayanta salamatakum wato abin da muka fa'idantu da su salamatakum wa salamata man ma'akum min sadatina wa man ma'ahum min akhawatina wa ahbabina mun fa'idantu cikin wasiƙokin da kuka mana cewa ku kuna lafiya shine lafiyan ku kuna lafiya da kuma lafiyan wanda ke tare da ku na daga shugabannin mu da wanda suke tare da su na daga ɗan uwa mata da kuma masoya walahnu walillahi alhamdu wal minnatu fi afiyatin ghairi afiya sai ce mu ma dukkan mu ma wallahi ta'ala alhamdu dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukin sarki wal minnatu da kuma dai baiwa da abin da muka samu duk baiwa ne Allah da ya mana mu ma shi a shi yanzu muna cikin lafiya ghairu afiyatin ba mai shahiwa ba lafiya madawwamiya wa ni'am min Allah maulana dafiya kuma muna cikin ni'imomi na daga Allah majibincin lamarin mu dafiyatan ai sabigatan cikakkiya muna cikin cikakkin cikakkun ni'imomi wa ma tsara'a huna illa alkhair sai yace ba abin da ya bujiro mana a wannan wurin sai alheri attamu cikakke zahirin wa batinan zahiri da batini walillahi alhamdu shukr dukan godiya dai da karin godiya sun tabbata ga Allah wa kana arsaltu ilaykum bi haulillahi wa quwwatihi sadati wa ikhwani shaykhain alhadi wa muhammad fal wa ahmad bin muawiya hadirin min jami'ikum wa atawajjahu lakum bi shaykh radiyallahu anhu an tusamihuni fi ta'khir ruju'ihim sace ajiga na aika muku to da dubaran Allah zai ce da karfin Allah koko ba a jinjina ma Allah dubara Allah alam ana ta da la hawla wala quwwata illa billah karfi wa dubara to ba komai yake jinjina ma Allah tabaraka ta'ala wa quwwatihi da karfin sa sadati yaku shugabanni wa ikhwani da yanwana na aika muku a shekhaini akwai a shekhaini Al-Hadi wa Muhammad Fall wato shehu ne guda biyu shehu Al-Hadi da kuma shehu Muhammad Fall wa Ahmad bin Muawiya da Ahmad dan Muawiya wa atlubu min jami'ikum sanaina nema daga baki ɗayan ku wa tawajjahu lakum bi shekhi ina muku gamliya da shehu Tijani Allah ta buta gare shi an tusamihuni ku karbi hamu ku yafe mani fi ta'khir ruju'ihim a cikin jinkirtawan komawan su gida wa in kana alaihim shay'un min al-mu'atabati fa hum bari'una minha ko koda ya kasance a burbushin su akwai wani abu na daga rayarauka mana kura sun cancanci a musu fada koda su sace ta musu fada to su ce to shewete to su kubutacci suke daga wannan cancantan ta musu fada inna ma hiya alayya duka wannan cancantan tana a kaina la ala ghairi ba kan wani na ba wa ana atlubu samaha ni ko ina neman yashiya minkum da gare ku bi fadlin minkum dan farala da wata farala daga gare ku kawai wajudin wa karami da kuma baiwa da karamci wallahu yujazina wa yujazikum anna khayran Allah ya saka mana ya saka muku da gare mu alheri ya saka muku da alheri wa yatawallana wa yatawallakum Allah ya jibinci lamarin mai jibinci lamarin ku wa huwa yatawalla salihin Allah shine mai jibintan lamarin salihan bai wa amma su'alu an kayfiyati tarqini wurdi al-khatim tijani al-anu amma tambayar da akai daga waya yayi ake lakana wurdi na shehu tijani al-anu tabuta gare shi fa karqala walidi radiyallahu anhu shi yace to hakika mahaifina yadda la tabuta gare shi yace ya karau salasa marratin min salatul fati shi muqaddami wanda zai lakanta salatul fati wanda zai kan lakan zakkala wuridi sai karanta salatul fati kawa uku wa yahdi sawaba hali maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai kyautan ladanta ga maulamu manzo Allah ya da mu Allah sabata gare shi wala alla zalika istijlaban li huduri hadratu shaykh al-adam radiyallahu anhu shawatin wannan tayyu dan nemo jawo halaran shehu yani ne dalat ta tabbata gare shi wa bi huduri shekhi yan damisul munaqqid da halata wa shehu yani dalat ta tabbata gare shi shi mai lakanawa sai shafe kanshi sai wato sai shafe kanshi fi a cikin shehu yani intibasan kulli ya shafe kai baki daya hakikiyan ta hakika fa yulakin shekhi dilawazi sai kanshi shehu yani dalat ta tabbata gare shi shine ke lakantawa shine ke ba da wuridin nan a lokacin nan bilawa su tsin ba tare da wani tsani ba fa yaqumul muridu sai muridi ya tashi muridan da shekhi yana muridi ga shekhu tijani la lil mulakini ba ga mai ba almajiri bane nan mai lakanta a zama almajiri ga shekhu tijani kai tsaye sawa'an kana fi salim ya kasance a kasar salim ne ba fi gari ko a cikin wata kasa ta rabin ba ta salim ba salum min albiraj alba'idati nira gaggaruwa wanda suke ko kasashe wanda suke nesa mina shehi daga shehi radiyallahu anhu ya tabbata gare shi sai zahir a daidai da zahiri haka auna da zahiri wa illa kana mallaw al iznu fi talqini bi sanad al muttasil bi shehi radiyallahu anhu in wanda ke da izini wanda ke saduwa da shehi radiyallahu anhu ya tabbata gare shi ya lakanta ya bada wurdi me gai da hazir ke shi ba tare da wannan ke shi ba fal munaqqin wa aidan ash-shaykh harwa yaudi wanda ke lakantawa ba kowa bane ba sai shehu tijani ya dalla ta tabbata gare shi lakin sai dai min wara'i hijabi sanad bayan hijabi na sanadi wal muridu tijani hurrun shiko almajiri muridi na wato ba tijani da ne ba bawa ba shi nan sai a cikin kanshi lahu an yunazzila mallakanahu manzilata ash-shaykhi radiyallahu anhu ya samu ya aje wannan da ya lakanta min matsayi na shehu tijani ya dalla ta tabbata gare shi fi dahatihi wa istimal adabi mahu cikin biyayya gare shi da kuma aiwatar da ladubba tare da shi hatta yaji da hu iya har sai ya sami shehu tijani a gurin wannan shehun da yake shi ajiye shi a matsayin shi amma zalika Allahu aziz wannan ba wani abu ne yake gagari ne a wajen Allah tabaraka taala walahu ayyunazila ghayrahu idza lam yazfar li matlabi ya samu ma ya ajiye waninsa in bai sami abin neman shi ba haisu innal mulakkinina laysu sawa'an fil quwwa ta inda su masu lakanta wurin nan ba daidai suke ba a karfi sai yuma wanda kai ya lakanta ma wanda ya baka wurin nan ya kasance daga baya ma Allah ya jarrabe shi Allah ya kiyaye mu ya kasance ma ya baude ko ya shiga wani hali ko dai ba ma ya zama dai gashi dai ga kamashi to irin wannan ka samu shine aka ce ka samu ka kama wani kuma shi ka aje mai ka doke shi matsayin shehu tijani wanda zai ci gaba da tarbiyyanka shine abin ne ba wai dan shi in wanda ya lakanta shiga wani hali ba kai ka shiga hali ba ko da ma a ce Allah kiyaye barin dari kan yi daman ba shi baka ba sai ka samu wani ka aje shi a matsayin shi ya so ku ci gaba da tayya wa quwwatuhum bihasibi istighraqi him fi shaykhi hakan nan karfin shi wanne mukaddamai a da gurgurdan yanda suke damiya ne a cikin shehu tijani ya lalata tabbata gare shi a halatar tarkini lokacin da suke lakanta wurji wa kabalo da bayan da gabanin sa ba da wanda bayan sa innal murabbi sai da rika da shehu tijani ya lanu san da shi mai tarbiya a cikin mai tarbiyantarwa a cikin daikan shehu tijani ya lalata tabbata gare shi lalle khalifa inna man murabbi izil murabbi kace baba na'am izil murabbi domin shi mai tarbiyantarwa a cikin tariqa a shehu tijani ya rajala shi ne shehu tijani ya da Allah ta tabbata a gare shi da kanshi lal khalifatu sayyidi alhaji ali harazim radiyallahu anhu wala ghayruhu ba wai khalifa sayyidi alhaji ali harazim bane ba da Allah ta tabbata a gare shi wala ghayruhu kun ba wani sa bane kama afsa bi zalika shaykh radiyallahu kama yanda shaykh tijani radiyallahu anhu da kanshi yayi bayani akan wannan lamma waqa tanafusu bayna man akhadha an sayyidil haji harazim wa bayna man akhadha an sayyidi muhammad ibn al-mushri kama wato lokacin da wata gashe shi yake cewa ko gasa tsakanin almajirai na wanda suka karba a hannun shaykh ali harazim da kuma wanda suka karba a hannun Sheikh Muhammad al-Mushri radiyallahu anhu wannan gasa lokacin da aka rika wani gashi shi ya wani yana ganin nashi yayi wani yana ganin nashi yayi sai aka ji Sheikh Tijani bayani yace man ya'rifuni ya'rifuni wahdi duk wanda fa ya sanni ni ya sanni ni kadai ya sanni ba wancan bane ba wancan ba wai kowa ya kama shin shi ba shi da rika dai ne yani yana tarikata lahu la digiri yana din dadikan nan tasu ce ba ta wani sa ba wa shekhu fiya shine shi a cikin talaghiru ba wani sa ba wauna wannan wauna anan wurin mazallatu qadamin lana ma'sharil mulaqinina nan ki akwai mazama ta dugadugai mazama kahuwa inda kahuwa suke zamewa kenan gare mu mutaran masu lakana wurdi illa man asamahu Allahu ta'ala sai wanda Allah tabaraka ta'ala ya tsare shi Allah ya tsare mu wa amma su'alu an sanadi amma ta mai daukai na daga sanadina ni ko waye lakanta mini wa suka ba suwa suka bani dariqa suwa suka bani izini na bar dariqa da sauransu fa innahu walillahi alhamdu tahassala indi ni al asanidi ma law jama'tu lakana ta'lifan wada cece ato inda lamarin yake ni dai godiya duka godiya za ta tabbata ga Allah ina yi wa Allah godiya a wurina sanadi silsiloli sun tabbata a wurina waɗanda da zan tattara su da sun kasance littafi ne wato makadaici da sun kasance littafi wa jullu itimadi ala sanadil hafizi amma shi ne mafi yawan dogaro na a sanadi ne na wajen Sheikh Muhammad al-Hafiz kenan fa huwa al-alil ghali shine madaukaki ne tsada indi a wurina wayin kanat kulluha aliyatan ghaliya ko da ma duka sauran sanadodin ma dukan su madaukaka ne masu tsada wa tasbihi biwasitati sayyidi wa maulaya hamilur rayati tijanitu wal ma'arif al haqqaniyya sayyidi maulaya haji abdullahi bil haji radiyallahu anhu ce ce kuma ina saduwa da shi a tawasila tsani na shugabana maulana mai dokan tutun tijaniya da sanasani na hakika shine shugabana da maulana alhaji abdullahi dan alhaji abdullahi bin alhaji kenan radiyallahu anhu da ta buta gare shi wala shakka babu kukunto wala raiba kuma babu da wani kukunto wala hawan babu wani zato wannan abu haka yake wato sulbi aidan min tariqil alam al-ashhar har wayo da ina saduwa da wancan sanadi na Sheikh Muhammad al-Hafiz da hanyar wanda wato tuta mafi dokaka koko dutse mafi girma mafi shahara wa Sheikh al-Aghar kuma sheikhi mafi haske walki birtul amr wanda yake jazzeba ne wal badal al-munir wanda yake cikakken wata ne mutukan haske ne haske al-Azhar mafi haske dai a Sheikh Muhammad Sayyid shi ne Sheikh Muhammad Sayyid matta'ana Allah bi tuli bakai Allah ya je da mu dare da tsawaita wanzuwar shi amin wakilahuma dukannin su wa'annan a talakali sun kowanne su ya muni idlaki ya bani izini ne mutlaki wa ana ta yakanu anna inda hun iznal mutlak ni ma ina sakankan cewa wajen kowanne da ya muni izinin shi ma yana da izini mutlaki wallahu wa'alam sayyidi anni wallahi alhamd ka sani ya kai shugabana cewa ni ina yi wa Allah godiya na shafi fi tariqati na tasa cikin tariqa kittu Allah a arifa illahiya na kusan ma ban san wani abu ba sai ita fa kada kada Allah tuwallafa warakatun fiha illa wajalabaha walidi wa waqaftu alaiha yace hakika ya kusan a ce ba a taba wallafa wanda dai da waraka takarda daya ba fiha a cikin dariƙa tijaniya face sai mahaifina ya samu ta ni ku na tsaya na karanta ta wal ilmu falatu kaseera yace ilimi kuwa kai na karanta shi da dama min kalami ajilla na daga san manyi ajilla fuqaha al muhaddiqin na daga zance wato zance ilimi na daga zancen manyan manyan faqihohi wa koko faqihai na muhaqqiqai masu ilimi na kokof al muhaqqina kuma masu gaskiya wa qaftu aidan ala kalami jalamil fuqa sai kuma na tsaya na karanta shi ma magana na sandararrun faqihan a wanda gawancan faqihai wannan muhaqqiqai kuma da faqihai ma suke sandararrun kuma na tsaya na karanta nasu kuma ta kulu jalamidatun fi shekhina tijani da abinda sandararrun nan suke fadi dangance da shehu mushe tijani da zanu wa ma yaqulu ba'dul umi almuntasibuna li tariqa haka da abinda sashen makahi wanda suke suna dangana kansu ga tariqa tijaniya wala hazalahum fi batini amma ba su da wani rabu a cikin badininta fi sanad al-hafizi a cikin sanadi na shi muhammad al-hafiz sahibi sirrul haqani ma abujin sirri na hakika wa fi khulafa'i ila halu majra kuma da cikin halibin su har yaje zuwa inda Allah ya so wa fi sanad al-haji abdullahi khususan a cikin sanadi sanadi na al-haji abdullahi shi ake bance kullal la yaqulu man lahu adna zawqun wa fi al-ilm al-haqiqi wa fi fahmi sirr al-tariqa da cikin sanadina na Alhaji Abdullahi khususan shi wuce kullan dukanin su la yaqulu man lahu adna zawqun wa fi al-ilm al-haqiqi wa fi fahmi sirr al-tariqa wanda ba yada mafi karancin zauki a cikin ilimi na hakika ko a cikin wanda fahimta ta sirri dukan su wanda mutum na samu abubuwan da mutum bai iya laya akilo wanda mutum bai iya hankalta shi bananu tijaniyuna ala basirati min amrina mu tijanawa muna akan basira a cikin lamarin mu shi min amrina tariqatina daga cikin lamarin tariqan zahiran wa batinan zahiri da batini li'anna arana alhaqqu haqqan domin mu Allah wanda shine gaskiya ya nuna mana gaskiyan fa nas'alu an yarzuqana kamala tibai muna roƙan shi ya arzuta mu cikabbiyan gaskiyan nan da ya nuna mana waran albatil batin kuma Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce fa nas'alu kamala tinabi muna roƙan shi cikar ƙaurace mu wannan ƙaryan wa kadish tagalatu bitalifi fi dariqatina alhaqiqiyati na aisha ina da jiga na shigartu da talifi da wallafa littafi a cikin dariƙan mu wannan wanda take ta hakika amarani biha shehi Muhammad Abdurrahman ibn Sheikh Haji Abdullahi shehina Muhammad dan Abdurrahman dan Sheikh Alhaji Abdullahi shi ya umarce ni da wannan talifin a san ya kuna mufidan ina kaunan ya kasance mai amfani li ahli zauki ga ma'abuta zauki wa sallima minni gayatan ala shekhaini da khalifataini a Sheikh Muhammad Sa'id wa Sayyidi Muhammad Al-Amin sannan ku biyu ne nake ma wasika ina nema ku yi kai gaisuwa ta matuka afsa shehi ne guda biyu kalibofin nan guda biyu sune a Sheikh Muhammad Sa'id da kuma Sayyidi Muhammad Al-Amin wala kulli man huwa minhuma ilayhima kuma daga dukkan wanda yake da gare su ne zuwa gare su salamun muhibbin hafizin liwidadi wa in zannahu man laysa yadri muqassira a wannan gaisuwa ce ta wanda ke kiyaye kaunarsa wa in zannahu man laysa yadri muqassira ko da ma man laysa yadri wanda yanzu kansa bai sani ba yana da tashi shi ne takaitawa ne wa qad ba'athani al-hakimu ilahu hukumati sinsalim sarki ko shugaba ya aike ni zuwa hukuma ta sinsalim mai ajilla rijalud dawla tare da ni akwai manyan mazaje na kasa na la ta'lamuna minhum illa sambu yamba cikin su baku san ba wanda ku sani sai dai sambu yamba arsala li iddata barawat ya aiko mini wa wasiqoki masu yawa ya talubu minni zalika yana neman wannan gari yana neman cewa in tayi wannan aikin da aika da ni wato wannan aikin na hukuma fasta zalsul amra sai na kwatanta wannan umarin nashi wa asala fi tariqi nasran azizan li tariqati sai ko a cikin hanya ta wani taimako wanda yake mabuwayi ya tabbata a cikin dariƙa walillahi ta'ala alhamdu dukan godiya za ta mata ga Allah wa yuqillahu alhaqqa wa yutilu albatila Allah shike tabbatar da gaskiya yake bata abin da ke ƙarya wa kad ba'astu barawatan fi ayyamil maulidi sai wa kad ba'astu barawatan na aika wata wasiqa fi ayyamil maulid a cikin kwanuka na maulidi wa in wasalat in suka zo faktubu li bi wusuliha wato na aika mu zuwa gare ku kenan in suka sadu da ku a siko ina aika da faktubu li bi wusuliha ku rubuta mini da saduwan su cewa sun je wa sallimu minni ala ala talabi wa ali badu wa ali wa ali badu kenan wa al hajj wa al baba annahu wa ku kai mini gaisuwa ta zuwa afsa talab da kuma ali badu da alayin hajj da alayin babun nahwi a wassalamu mun ce tabbata wani kila an nakarto wannan wasiƙan min kitabi shehi daga rubutun shehi Ibrahim bin Hajji Abdullahi dan Sheikh Abdullahi al-Atijani batijani bi kusa a garin Kosi li 13 baqiyat min Rabi'u Sani da kwana 13 da suke saura a cikin watan Rabi'u Sani dan ta 1353 shekara ta 2353 Hijriya الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أقدر يوم الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين